bass piano on the beat, on the beat.
Kai inna rasa ka sahibi ya zai.